ayyukan yan bindiga na ci gaba da ta'azzara tare da kore tunanin yan Najeriya musamman na arewacin kasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar, yan bindiga ne ranar Litinin ta wannan mako suka yi wa karamar hukumar mulkin Sabon Birni ƙawanya, inda suka sace mutane a ƙauyuka daban-daban tare da kashe mutum biyu. Honorable Aminu Al-Mustapha Boza, dan majalisar jiha mai wakiltar jama'ar karamar hukumar, ya bayyana yadda hare-haren suka auku.
Dama manoman ne suna noma, dama kullum ana yi yau ne abin ya ta'azzara, wanda babban matsalar su yan ta'addan ma suna nan zagaye da mu, akwai wasu nan dajin teke, akwai wasu gidan Sale tsakanin gidan Sale da Dan Dutse, wanda yau din nan tsamaye sun doke mutum 19, sun ka sake dokan mutum 4, sun ka kashe mutum guda wanda ake ce makamai, sai suka taya mazau suka sake dokan mutum 11, suka zo nan kasar unguwar Lalle suka doke mutum 15. Abun bakin ciki ma nan unguwar Lalle akwai sojoji wure, suka sake zuwa Dangawa suka kashe dan dan Alhaji Ayowa, sun ka sake dokan mutum 7 sun ka tafi da su, sun ka sake zuwa can hayya can Sabon Birni Gariki ta wuce hatta ta Isa, wanda sun tare wata mota sun kwashe matar da a ciki suka bar yarinya a shekara 2, mun ba da umarni a kai ta wurin jami'an tsaro. So a yau dai abu kididdiga abun da suka doka yau mutum 81, yau din nan 18 ga watan 7 Hijira ta 2022, yau wannan abin ya faru. Duk jami'an tsaron da ya kamata mu faɗa musu.
Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sanda ta fitar da wani bayani na cewa ta kama 'yan sa kai 6 akan tuhumar kisa, sata da kuma ƙone gawar wani dattijo ɗan shekara 80 a garin Gwadabawa duk a jihar ta Sokoto, tare da kama wasu da ake tuma akan aikata laifuka daban-daban. Sai dai na kira ka kashe rundunar 'yan sandan DSP Sanusi Abubakar akan hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni, amma rashin kyawun sadarwa daga wurin da yake ya hana mu yi magana. Na kuma tuntuɓi masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso, ko me satar jama'a da yawa haka yake nufi ga sha'anin tsaro?
To wannan kamar wani muhimmin sako ne zuwa ga gwamnati, wanda kuma yake da hadari dangane da abin da ya shafi tasirin samar da abinci. Idan muka dubi tasirin da yankin karamar hukumar Sabon Birni yake da shi dangane da wato samar da abinci, kenan wato wannan zai jefa tsoro da shakku akan sauran manoma. To duba da wannan, akwai buƙatar gwamnati ta yi gaggawa, ta yi mai yiwuwa domin a samo yanda za a samu bakin zaren. Sannan kuma wato su waɗannan 'yan ta'adda, watakila akwai baƙi, ina da hasashe ƙwarai da gaske cewar akwai baƙi waɗanda suka shigo wannan yanki domin sun kaucewa aukawa ƙaramar hukumar Isa, wacce ta ci kusa da yankin da Bello Kirji yake, wanda ya ba da shelar cewar duk wanda bai yarda ya aje makami ya daina kai hari bai fita daga wannan yanki.
Matsalolin rashin tsaro a Najeriya dai da yawa jama'a ke ganin ya gagari mahukunta, abin da ya sa wasu jama'a suka dukufa wajen neman ɗaukin Ubangiji ga magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.